أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبويا تبتغى الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي وندا تكين إيكوان شيني لأمن تي وشي ya kadarta haduwan mu domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam wallafar Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. A yau muna Alhamis, daren Juma'a 28 ga wata na Bature miladiya ta 2029 ga wata na tara miladiya ta 2022 wanda kuma a hijiriya yau muna 3 ga watan Rabiul Awwal miladiya ta 1444 watan Rabiul Awwal ko watan Maulidi a gaci. Allah subhanahu wataala yayi mana tawfiqi. Wannan shine darasin mu na 28 a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam, wanda a satin wancan da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, mun kare baban hadisin karshe shine wanda Aisha ta Allah ta tabbata gare ta take cewa ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salatan ba'dama anzalat alaihi idha jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Aisha take cewa wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sallaci wata salla ba bayan an sauko mushi wannan sura, suratul nasr, face a cikin sallan nan yana wannan addu'a cewa subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, shine yana ta'awilin abin da ya shafi alqur'ani, saboda yana tasbihi da kuma yabo ga ubangiji da kuma neman wato tuba. Dan ka duba suratul nasr, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. To fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih kenan shine yake cewa subhanaka rabbana, bihamdi rabbika shine yake cewa wa bihamdika innahu kana ghafara, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada allahumma ighfirli, kenan yana ta'awilin wannan ayata alqur'ani. Kenan mun gani wato wannan hadisi a wancan satin, da kuma wato irin malam ya kawo shi a cikin nan dan ya nuna mana irin hukuncin wannan addu'a a cikin wato abin da ya shafi sallah. Idan mutum zai yi wato wannan addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, zai wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake yin ta wato a cikin sallah. A yau insha Allah za mu tashi wato sabon babi, shine babul witr, baban da yazo malam ya tattaro hadisai daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi bayani akan abin da ya shafi witr. Idan aka ce al witr ko kuma ka ce al watr, malamai suka ce duka yana iya daukan duka wajihi guda biyu, kai fataha watr ko kuma kai witr. Kenan kana iya ka ce witr, kana iya ka ce wato watr. Kenan a yaren larabci shine ake cewa al fard, al fard ko ka ce da Hausa shine mara, abu wanda yake mara, abu wanda yake bai da wato dan uwa. Misali idan kana so ka fahimci abin da yake witri, wato abin da yake witri ka fahimce shi daidai, shine dukkan wato wasu adadi wanda ba zai rabu ba tsaka daidai, to wannan akwai mara a cikin shi. Misali yanzu muka dauki uku, uku ta iya rabuwa tsaka daidai, ba zai ta rabu ba, sai dai ai daya da biyu, sai an sa fasil, sai an sa birgin, to kenan kaga wannan mara ce. in muka dauki 11 kaga 5 5 ga daya tare to haka ko miliyan nawa ne in dai daya ta karin wannan zai zaman to kenan wannan mara ake ce mishi to shine kenan malam abin da zai kawo mana wannan ayaran larabci a shari'a kuma idan aka ce abin da ya shafi wutiri ita ce wato sallar da mutum yake ta tsawwadi da ita wato a ƙarshen dare a ƙarshen dare sallar da kake yi wato zaka yi ta kwallin kwal ita kadai ko kuma kamar yanda bayani zai zo wato a ƙarshen wato abin da yake wato sallolin ka na dare kenan ƙarshen dare kamar yanda zan mu gani wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana yin wutiri hadisin da malam ya kawo mana na farko shine an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل فقال قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا wato wannan hadisi na farko malam ya kawo mana a cikin wato wannan baban wanda hadisi Imam al-Bukhari wato ya rawaito shi a cikin wato littafin shi a wurare wanda suke daban-daban haka Imam Muslim shi ma wato ya rawaito wannan hadisin Abdullahi dan Umar shine sahabin da ya rawaito wannan hadisin tarjuma shi kuma ta gabata wato a hadisan farko-farko wanda suka gabata ya kawo shi ne dan yayi mana mini dan yayi mana bayani akan abin da ya shahi ya sallar dare take da kuma hukuncin wutiri yin wutiri shine annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar yake cewa sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama nan yace rajul mutumin ba a san shi ba nan kun duba sa'atin da ya gabata mun yi bayani akan bangaren mustalahul hadith mun yi bayani akan idan mutun yazo cikin wato matani aka ce an rajul ko kuma rajul wato ba ambace shi ba muka ce wannan bayyana cutar da hadisin a cikin wani baiti muka gai a cikin wani baiti cikin baikuniya wani nau'i ne na cikin hadisai wannan ake ce mishi idan ba ambata ba sunan mutum lala mubaham 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 a wani baiti yazo wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham ma fihi rawin lam yusam kaga nan sa'ala rajul kenan rajul din nan ba san ba ko wani kenan muka ce an a cikin isnadi ne silsilar wannan zai zamanto illa ce ta hadisi dole sai an tabbatar wane ne wannan wanda ba a ambaci wa sunan shi amma a cikin matani ba illa ba cewa kuma yana daga cikin kenan sahabbai tunda an ce wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba dole bane sai na san wane ne ya tambaye shi tukun hadisin zai inganta ba dole bane shine Abdullahi dan Umar yake cewa wani ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal minbar alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman minbari anan malamai suka ce babu laihi ga mutumin da wato yake da tambaya wadda tambaya wadda take mai matukar amfani ya tambayi limami halin da yana huduba liman yana huduba sai ya gayi wata magana ko kuma wata tambaya ke ta kai wadda mai matukar amfani babu laihi malamai suka ce ka tambaye a tambayi wato limami a lokacin in ya so shi kuma ya bada amsa tunda nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana saman minbari ne aka tambaye shi kuma a saman minbarin ya bada amsa bai ce ba a bari wato sai an wato sabka ko kuma mutane sun watsi shi yasa malamai suka ce kenan idan an yi tambaya cikin mutane babu laifi ka bada amsar ta wato abin da ya shahi wato a cikin mutane dan kowa ya amfana yana daga cikin kuma irin magabata wasu su zo tambayan malami abu wanda sun san shi la'alla sun lura akwai wani wanda bai san ba wannan abin a cikin inda suke zamne kuma suna so ya ji daga bakin malamin dan ya kama wato abin biljiddiya ya kama abin da kokari ya kama abin wato yayi aiki da shi sai su zo su yi tambaya wato akan wannan abu idan malamin idan yayi bayani shi wancan zai saurari bayani kuma ya gamsu wato da abin da ya shahi wannan mas'ala na an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ala al-minbar he ce ma tara fi salatil layl ya rasulullah wai me kake fadi game da abin da ya shahi wato sallar dare kuma wannan yake nuna mana kenan shi mutumin ya kasance yana yin sallar dare inda yana son ya ƙara jin wasu abubuwa game da abin da ya shahi wato ita sallar wato ta dare kenan ya me kake fadi game da abin da ya shahi sallar dare irin yaya ake yin ta irin adadin ta nawa ne irin dukkan wani abu wanda yake da alaka da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أي صلى الدري لكي تنبيا أكنت النبي يكي تيوا مثنى مثنى يتي أي بي 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 فإذا خشي أحدكم الصبح إذا متنينا تين صلى النن يجي صورا واتو الفجر يكيتو النبي يكي صلى واحدة sai raka'a guda ya sallaci raka'a guda yace fa autarat lahu ma salla sai ta zamanto ta mushi wato mara ta cike mushi wato mara akan wato duk abin da ya sallata na baya biyu 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 mun gayi a baya wutri shine mara kinan misali kai ne kake yin biyu 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 a cikin dare har sai da kai guda 10 kinan wannan ɗaya da zaka ƙara ita ce mine ita ce wutri shi yasa malamai suke cewa wancan duka shafi'i yake ce musu shafi'i da wuduri to wannan raka'a guda ɗaya ta ƙarshe ita ce ake cewa wuduri kuma sauran duka wato ana ce musu shafi'i ko kuma ka dauke su gabaki ɗaya in gabaki ɗaya zaka musu jumla ka ce qiyamul layl ko kuma ka kira su da wutrin ma gabaki ɗaya dalilin waccan ta ƙarshe da take wato mara game da su yanan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi mishi sallar dare masna masna ai biyu 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 فإذا خشي أحدكم الصبح إذن إن قياج صوران الفجر يكيتو مشي صلى واحدة فأوترت له ما صلى سي سلاتي وتركع إيا سي تزمنتو تامش وترن أبن دي سلاتا أولي لفظي النبي صلى الله عليه وسلم واتو يكيتو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا واتو قسنيا واتو سلقو تكارشي أتكندري قسنيا تويتي kusanya ta maraji kenan sallar da zaka yi cikin dare ta karshe ya zaman to kai ta wato guda daya an fahimci hadisin kenan wannan hadisin malam ya kawo shi dan ya nuna mana ita sallar dare yaya take da wannan hadisin malamai wasu malamai suka tahi kan cewa sallar dare wato zaka yi iya yanda kake so kai biyu 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 har sai ka gaji har sai alfajir ya kusa ketawa to gon kai kokari wato kai guda sai ta zamanto maka wuduri kenan shi yasa wasu malamai suka tai kan cewa ai sallar dare babu adadi amma ruwaya ta Aisha tana fadi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba a cikin Ramadan ko wajen Ramadan ba ce salla wato raka'a 11 yake tace rausu raka'a 11 yake yayi lazimci wato duk mafi yawan qiyamul laylin shi da yake yi wato raka'a 11 yake ya zo a wata ruwaya wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo raka'a 13 yake ya kawo raka'a 13 yake ruwaya biyu akwai ruwaya ta 11 ta Aisha da ta sahabi guda wato akan abin da ya shahi raka'a 13 wanda ta 13 ko kuma biyu na karin su zamanto 13 sune malamai suka ce biyu ne na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai yi qiyamul layl abu na farko da yake fara yi shine zai yi salla wato wanda take al gajeriya yake zai yi salla al gajeriya wanda ba mai tsaho ba saboda komai ana so ka fara shi bi tadarrushi kayi shi a hankali kafin ya ja yayi mai tsaho sai yi al gajeriya sai zaman to kamar ya dan jikin shi ya dan dauka tukun ya ja wato yayi sallah kenan shine waccan ruwayar ta abin da ya shahi wato raka'a 13 ala kulli hal malamai suka ce wanne ne yafi ka zaman to kai bila adadi ko kuma kai irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi su malamai suka ce ka tsaya a gurgurdan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi in 11 ne ko 13 kenan ka tsaya wannan dan kai koyi da irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya lazimta wato yana yi yace suka ce tare da cewa dadi akan wannan abu ne wanda yake na halacci abu ne wanda yake halacci kana iya ka dada saboda iya gurgurdan yanda kai yi ibada iya gurgurdan yanda zaka samu lada kenan babu laifi in ka tashi kai raka'a 20 in yaso ta karshe kai daya kenan kai 21 babu laifi in ka tashi qiyamul layl kai raka'a 11 babu laifi kai kasa da haka nan ma duka kana iya kai iya gurgurun yanda zaka iya yahi mutumin da wato zai zamanto wato bai ba wanda mun sani sallar dare abinda ya shafi sallar dare tana da abinda ya shafi falaloli da yawa tana da falaloli da yawa yawa zaka gani dukkan mutum idan wani abu ya sanyo shi gaba zaka ga abinda yake koma shine zai koma wato cikin dare ya tashi ya kiyamul layl saboda zai tashi kowa mutane suna barci shi kuma yana munajati da Allah subhanahu wataala la siyama lokacin da Allah subhanahu wataala yake saukarwa saman duniya dare ɗaya kashi ɗaya na ƙarshe na cikin ukun dare idan wannan lokaci ne wanda yake zafaffe kamar yanda malamai suke faɗi akan abin da ya shafi wato sallah ta dare kuma akan abin da ya shafi wato Allah subhanahu wataala ya karba ma mutum ibadu a gurguje wannan hadisin a ciki zan mu gani irin yanda wato babu laifi wanda yake khutuba limami wato a amsa ya amsa tambaya wato wanda yayi mishi tambaya alhali yana cikin wato saman minbari yana khutuba haka kuma irin muhimmancin abin da ya shahi sallar dare zan mu gani duka wannan hadisin ya kawo mana irin yanda sahabbai suka kula akan kiyaye wannan sallah ta dare akan kiyaye abin da ya shahi wato salloli na nafilfiloli da diyawa a zamanin mu yanzu idan ka tambayi wani yau sharaban shi da ya tashi ya kiyamul layl zaka ji cewa tun Ramadan Ramadan in ma ba a rihe ba da shi zaka ji wani tunda aka ci 27 shi raban shi da masallaci da kiyamul layl kuma shikenan sai wata 10 ta karshe daman bai fara ba tun warko sai 10 ta karshe ya fara asham bai tayya tarawih sai 10 ta karshe kowa gida an tashi an bar shi shi ma dai ya tashi ana cewa da laylatul qadr ya tuna wani guntun zunubin shi ko kuma irin zunuban shi yace to bari mu je dai mu samu lailatul qadarin kuma sai wata shekara mai zawa to kaga wannan ai ba kama ba Allah subhanahu wataala wayo kenan abin da yake ga mummuni shine kai kokari sallar dare irin nafilfiloli na sallar dare kar su barka kar ya zamanto daga Ramadan sai Ramadan Ramadan din ma wasu ƴan kwanaki ne wato kake yi baka sani ba na Ramadan inda kai Allah ya karba ko bai karba ba dan kaga wannan shi ma abin duba ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka kuma a cikin wannan hadisin zan magani wato gabatar da abin da ya shafi shafa'i tukun wutiri kenan zakka fara yin shafa'i biyu dai karshe kuma sai ka zamanto kai wutiri da ita zakka zamanto karihi wato abin da ya shafi sallolinka idan wannan abin da ya shafi wato wannan hadisin sanan malamai suke cewa game da abin da ya shafi ita wutirin yazo cewa kana iya kai wutiri da wato raka'a uku duka ka tashi kai raka'a uku duka wutiri ba tare da kai sallama a tsakankanin su ba kenan a raka'a ta uku malamai suka ce kenan kai sai ta sauwa zakai sai a ta karshe zakai zama ko kuma ka zo kai raka'a biyar ko kuma kai da bakwai ko kuma kai da tara duka wannan kana iya wato kai wutiri wato da su gabaki daya kamar yanda aka rawaito wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wato wannan kenan duka al'amarin yana da wasa ga wanda zai iya amma kar ya zamanto ka dauka kuma ka zamanto baka iya ba kenan sai kai irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa wato masna hadisi na gaba malam yake cewa an Aisha radhiyallahu anha qalat من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر وتوانا حديثي شما دقا عائشة يرضى الله تتبتع أغريتا زتا نونا منا واتو لو كتن دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي موتي شيني تتشي من كل ليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم a kowani lokaci daga cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri min awwalil layl daga farkon dare misali bayan sallar isha an samu wani lokaci bayan sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutirin shi kai ne kana so kai wutirinka kana jin barci da yawa misali ka san ka kwanta ba zaka iya tashi kenan tun farko bayan sallar isha kai tashi a masallaci kai wutirinka ko kuma idan ka koma gida ka kai wutirinka wato ya zamanto karihi wato abin da ya shafi wato sallolinka in ya so kenan sai ka kwanta kai barcinka ko kuma min ausatihi ko kuma a tsake tsakin dare ka tashi misali wajen karihi 12 ya zamanto kai wutirinka a wannan lokacin ko kuma karihi 1 kenan wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a irin wannan lokacin ko kuma min akhirihi ko kuma karshen wato abin da ya shafi wato dare shine take cewa karshen mutarin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya tikake zuwa ga lokacin safar lokacin da kenan alfajir zai keto kenan nan ne karshen mutiri idan kai wutirinka bayan abin da ya shahi alfajir ya keto wannan ba wutiri ba kai kenan ita wutiri lokacin ta tun daga bayan sallar isha'i har ya zuwa ketawa alfajir kenan wannan lokaci shine mutum wato zai wutiri kenan shine wannan hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take ba mu labari akan lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yin wutiri a cikin dare kenan shine yana yin a farkon dare yana yi a tsakin dare wani lokaci yana yi kuma a ƙarshen dare wato sulsul akhir kenan wato wani lokaci a gurguje kenan halaccin wutiri zan mu dauka a wannan hadisin shine halaccin wutiri a kowane lokaci daga cikin dare kenan abin da yake nuna mana halaccin kai wutiri a kowane lokaci daga cikin dare daga bayan sallar isha'i har ya zuwa wato lokacin da wato alfajir wato zai keto Ruwaya ta gaba an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layl 13 rak'at 13 rak'a yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha wannan hadisi shi ma ruwaya ce daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta dan ta yi mana bayani kamar yanda muka fadi a can akan adadin annabi sallallahu alaihi wasallam rak'o'in da yake yi a cikin dare da wutiri shine tace cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar dare yana yin rak'a 13 kenan idan kai idafa ga rak'o'i guda biyu wanda yake farawa yana farawa da su wanda suke ankara yayi da 13 yana yin 13 yutiru min zalika bi 50 a ciki da rak'a 5 yake yin wutiri kenan misali in yayi 2 so 3 kenan yayi 6 ya ƙara 2 yayi 8 sai ya kawo raka'a 5 yayi wutiri da ita ya ne ne za a yi raka'a 5 ayi wutiri da ita shine tace la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha bai ya zama a tsakai tsakin raka'o'in wannan gabaki ɗaya guda 5 sai a ƙarshe kenan misali raka'a farko idan yayi daga yayi sujjada ta biyu tashi yake haka duka sai ya je ta ƙarshe tukun yake zamna kenan idan zaka yi wutiri da raka'a 5 haka nan zaka yi haka idan zaka yi da raka'a 3 haka zaka yi haka idan zaka yi da raka'a 7 wato shi ma haka zaka yi kenan babu laifi kuma wani lokaci kuma kai da raka'a 1 kenan duka al'amarin wato yana da yalwa kenan dole ya zamanto wato mutum wani taran in kai wannan wataran kai wannan kamar yanda muka ce idan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta zamanto ta yawaita abinda ake so mutum ya ringa wato caccanzawa kenan shine maksudin wato Aisha da ta kawo mana wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar raka'a 13 a cikin dare sannan yayi wutiri da 5 bai ya zama sai a ƙarshe sannan kenan ya salamce wato da abin da ya shahi wannan ta ƙarshe kenan idan yayi tahiyya wannan yake nuna mana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mudawama akan wannan yana yawaita wato yin haka tunda nan Aisha tana bada labarin cewa ya kasance yana sallatar raka'a 13 a cikin dare kenan sai a wani lokaci ne yake rage ya koma wato wataran 11 kenan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana wato yi haka a cikin hadisin zan muka halaccin kenan ba laifi kana iya kai wutiri da raka'a 5 ko kuma da raka'a 7 ko kuma da 3 wato da maradi ya zamanto kana iya wato kai kamar yanda wato bayanin ya gabata a gurguje kenan wannan hadisan sune malam ya kawo mana a wannan baba kenan sune ya kawo mana a wannan baban tare da cewa akwai hadisai da yawa wanda za su shiga kalkashin wannan babi amma me yasa malam bai kawo su ba sharadin da ya dora ma kanshi wani sharadi ya dora ma kanshi sai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi a wajen hutto shi tukun zai kawo shi a cikin wannan littafi kenan shine sharadin da ya dora ma kanshi a cikin littafin shi duk da muka muna akwai inda muke ganin hadisi wanda Imam al-Bukhari kadai ya kashi Muslim bai kashi ba kuma malai ya kawo shi to wannan hali ne na dan adam Hausawa suka ce dan adam tare ne yake bai cike 10 ba to zaka gani duk da yayi kokari ya dora sharadin amma wani waje zaka ga ya kawo hadisi wanda Imam al-Bukhari kadai ya kadaita da shi shi yasa a babu zaka gani baban da ya kamata ya kawo wani hadisi wanda ka san shi amma zai ka gani bai kawo shi ba saboda bai bi kan sharadin abinda wato yace zai wannan yi shi kenan shi yasa malai ya takaita wato akan wannan hadisi akan wannan babu na wutiri kenan bayani akan wutiri bayani ne wanda yake tare da abin da ya shafi qiyamul layl Nabi sallallahu alaihi wasallam yana fada a wani hadisi autiru ya ahlul qur'an ya ku ma abuta alqur'ani ku ringa yin wutiri wutiri tana da wato falala sosai mutum ya zamanto yana yin wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin wato abin da ya shafi wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin da kenan ya kamata mutum ya nace wato akan wato yin wannan raka'a ta wato wutiri ya ringa rihe sallar shi da shi sai babu na gaba mallan yake cewa babu zikiri akibas salati wato baban da yazo zai bayani game da abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na hadisi na ambatan Allah subhanahu wataala bayan sallah bayan an gama sallah irin ambatan Allah subhanahu wataala da ake yi kenan shine mallan zai kawo mana wato wannan wato abin da ya shahi hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke fada fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kenan idan an gama sallah abinda ake so kai akwai ambaton Allah da ya kamata mutum yi Allah yana fada fa idza faragata fansab kada kofa kayu sha wahala akan wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance da sahabban shi yana umurtar su akan bayan sallah su kasance suna yin wato wannan azkari shi yasa nan mallan zan mu gani kuma nan ma hadisan da ya kawo mana wato ba dukan su bane ba wanda suka zo akan abin da ya shahi wato azkar wato na bayan sallah zikiri na bayan sallah yana da falala sosai dan muka ce zikiri na bayan sallah kuma shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a kullun abin da muke fada kamar yanda malamai suke fadi cewa ita ibada abu bi ne yake zamantawa sharadin ta karba wajen Allah subhanahu wataala shine abin da ya shafi al-ikhlasu wal mutaba'a kamar yanda Fudail bin Iyad yake cewa al-amal idza kana salihan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wato aiki idan ya zamanto nagartacce ne amma bai zamanto ba wato akan tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah bai karban shi haka idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal aiki idan ya zamanto akan karantarwa annabi kai shi amma bai zamanto ba wato da ikhlasi kai ne dan Allah shi ma Allah bai karba to sai yaushe Allah zai karbi aikin ka hatta ya kuna khalisan sawaba har sai ya zamanto kai dan Allah kuma kai shi akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to duk ibada abu wanda yake ibada abu wanda zakai takarrubi da Allah subhanahu wataala na ibada abu mai suna ibada ba ta inda zakka same shi sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yaya yake a inda aka ce ayi adadi kaza aka ce ayi a lokaci kaza aka ce ayi duka babu daga inda zakka kirkira sai daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zakka amsa shi yasa misali malamai suke badawa idan ya zamanto kai ne ka tashi zakai sallah azhar da ikhlasi sallah mun san ibada ce wa ake ma sallah Allah subhanahu wataala da ka tashi sai kai raka'a biyar kai ta dan Allah ka ƙara a cikin abin da Allah ya ce kai kuma ka ƙaro ta kai takwas ne kallumka kokari ne kai kowa kokari ba to Allah ya karba dan me yasa ba haka ba aka karanta tayyib kenan mun gani adadi adadi shari'a ta ce adadi kaza to dole kazan ya kamata ka kawo kada ka ƙara kada ka rage haka wuri misali dukkan kowa ya ittifaki a ina ake yin haji a Saudiya tara ga wata aje a hawa Arafa to kai corona ta zo babu jirage lokacin haji an ce Arafa yau Arafa mu muna azumi kai kuma ka hawo dutsen karkara kace can dutsi ne nan dutsi ne ba kai mu kai musharaka kawai akan nan da ikhlasi kai kawai haji kake so kai da niyyar ka kyakkyawa Allah zai karba ko ba zai karba ba a zai karba ba zai karba ba saboda me ba wurin bane ba anan ba aka ce kai ya ishe mu misali haka kuma lokaci lokaci shari'a ta ce ayi kaza mu duba mu ga lokutan sallah inna salata kanat 'alal mu'minina to lokutan sallah kai sallah ba a lokacin ta ba kahin lokacin magariba rana ta kusa fada kace kai kana da wani shugul kaje kai sallar ka kahin rana ta fada ta magariba kai ko ba tai ba batai ba saboda ba a lokacin ta bane ba ko kuma ya ishe mu hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ranan layya yace dukkan mutumin da ya sallaci sallan mu yayi yankai yayi wannan yanka da muka yi faqat tamma nusukuhu to hakika yankan shi layyar shi tayi wani yazo ya tashi yace ya rasulullah ni nayi yanka kahin ayi sallah annabi me yace mishi shatuka shatu lahami tare da cewa yayin yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yankan nan da nayi ina so ƴan uwa da makwabta da ƴan gidana su zaman to sun fara ci daga abin da ya shafi layya ta abu ne mai kyau ko ba mai kyau ba ya taimaka ma miskinai da fakirai wanda bissa da su ci amma duk da haka annabi me yace mishi shatuka shatu lahami wannan dabba da ka yanka kawo nama ne aka yanka ba layya bace ba kinan ka gani lokaci da za a yi abu da inda za a yi shi duka wannan yana da muhimmanci kinan dole sai ya zamanto wato lokaci adadi wuri duka wannan inda shari'a bata ce ba ga inda za a yi ka zo ka yi shi to wannan ka san kai aikin baban giwa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba sai kai shi dan Allah subhanahu wataala kenan haka wannan zikiri da ake yi na bayan sallah dan ka zo da wani zikirin ka kace ayi kaza a karanta kaza a karanta kaza su kaza su kaza in dai ba kan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kake yi to wannan Allah subhanahu wataala ba zai karba ba kamar yanda muka fadi aiki idan ya zamanto khalisan kai shi dan Allah wala ne kun sawaban lam yuqbal bai zamanto ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah bai karba saboda Allah shi annabi ya turo yace ya koya mana kaza da kaza da zammi annabi yazo yace to bayan sallah zakai kaza 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 kai kuma da kazo sai kai kaza 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 kuma kake so a karba ma kai yanzu na tura wani walillahi almasalul a'la gwamnati ya turo wani yace wani ya gayi muku kaza da kaza ku yi shi kowa rubuta a takarda akai za a karbi dosiyan kowa kai he ka rubuta wani abu daban ka kai daga an zo an gani wani nawa yayi za dauka na wanda aka ce ga abin da za yi kai ne examen program aka ba ku aka shekara wata tara ana koya muku kaza sai ka zo aka zo aka ba da a prep wannan ya ba da tambayar da aka yi ya ba da amsar ta kai kuma ka je ka bugige shi ka ba da wani abu wanda kaga ya kamata ka ba da shi to wanne ne yayi daidai to haka akan abin da ya shafi ibada haka abin da ya shafi ibada ibada matukar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama take ba to wannan abu kawai dai mutun yayi nayi haka abin da ya shafi sallah haka abin da ya shafi azumi haka abin da ya shafi hatta a wannan watan da muke ciki wasu ibadu da mutane suke yi suka gani dai Allahu musta'an kenan dai wannan malam ya kawo dan ya nuna mana abin da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na wato zikirin da ake yi bayan sallah hadisi na farko malam yake cewa عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف ناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وتوانا حديث daga Abdullahi dan Abbas yake fadi cewa lalle abin da ya shafi daga sauti da ambaton Allah subhanahu wataala lokacin da mutane suka ida wato sallah ta farilla ya kasance wato tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yanzu an yi ida sallah an salamce zaka je masallaci gabaki daya dauka ana astaghfirullah 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 allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dal jalal wal ikram ai 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 duka ai zaka gani mutane suna dauka Abdullahi dan Abbas shine yake cewa yake kuntu a'lam na kasance ina sanin wato idan sarafu bi zalika idan sami'tu wato idan yana jin wannan idan an yi da sallah idan ya ji wannan karan da ake yi na zikiri to sai ya ce kenan an yi da sallah haka kai ma kayan ka zo masallaci ka ji ai idan ana magana a waje guda zaka ji gumza in wajen tana tashi to kinan kai sai ka san an gama sallah to kinan kaga tun anan zaka gane cewa yaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba ya kasance ba idan yayi juyo yace a ce kaza tukun ku ku wadi a cikin zuciyar ku a ce kaza ku ce kaza a ce kaza a ce kaza ba wannan bane Nabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake istighfara talatan kamar yanda ya zo a wata riwaya tukun yace Allahumma antas salam wa minkas salam sannan dan mi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake istighfari malamai suka ce kai dan adam ajizi ne cikin sallah duk yanda zakka yi sallah ba zakka iya yin ta yanda wato aka zo da ita irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan kwatanta ne kake dole ka zo da wasu tafsiri a ciki kenan kai sai kana yi da wannan ibadar me zaka koma ka koma ga Allah shine kake istighfari kake koma ga Allah to ka jiro irin azkarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wai kenan wannan hadisin Abdullahi dan Abbas yana nuna mana cewa akwai zikirin da ake yi bayan wato an gama sallah ta farilla tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda baya sani cewa an gama wato sallah sai da wannan ambaton Allah sannan kuma babu laifi kenan ka bayyana shi bayyana ta ba irin yanda zakka cutar da wani ba bayyana kenan irin yanda zakka jiyar da kunnanka ka jiyar da wani wanda yake kusan ka misali kenan misali akwai wanda yake cika sallah idan aka ce zakka bayyana da ƙarfi zakka zamanto shi ka shawwasha shi kenan bayyanawa kamar yanda kenan zakka jiyar da kunnanka kuma zakka jiyar da wato wanda yake kusan ka ba kenan kawai an salamce kai kun ba a yi shiru kai tayi a zace ka na farkon nan istighfari ana so ka dan bayyana shi kadan in so kasa kasa kana yi haka na sarke wato abin da ya shafi wato daga muryar ka sosai kenan shine dan yayi mana bayani akan hukuncin daga wato sauti da ambaton Allah bayan sallah farilla shine ya kawo mana wato wannan hadisi wato Abdullahi dan Abbas Allah subhanahu wataala ya kara yarda da shi hadisi na gaba bada yake cewa Anwar Rad مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي مغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد zal jaddi minkal jaddu summa wafadtu ba'da dhalika ala ma'awiyata fa sami'tuhu ya'muru an-nasa bi dhalika wa fi lafdhin kana yanha an qila wa qal wa ida'ati al-mal wa kasrati as-su'al wa kana yanha an uquqi al-ummahat wa wa'di al-banat wa man'i wahat wa tawanna hadisi daga warrat مولان مغيرة ان شعبة يبدا الله تتبتا اغليش يجي تشوا املا علي المغيرة مغيرة بن شعبة يا مشي واتو ابن دي شاهي املاي واتو ينا غي مثالي دكتي يا مشي دكتن واتو حديثي وان ينا رجل تكين هنيا تا ابن دي شاهي تحمل نحديثي ازاما نوان جن كان ايا كما متين املاء حديثي ازاما تو ينا ربو تاوا كنان شما hanya ce ta daukan wato ruwaya hadisi shine yace ya mushi wato abin da ya shafi ibda'in wato hadisi fi kitabin ila muawiya a wannan littafi da za a aika ma muawiya bin abi sufyan kuma kenan idan an aika ma mutum wato wannan littafi na ruwaya kenan shi yana iya dauka kuma yayin aiki da shi tare da ya rawaito shi tare da a karba shi wato wajen malaman wato hadisi kamar yanda yake a cikin ilmin mustalawal hadisi menene ya mishi milai shine innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu fi dibri kulli salati wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada a karshen kowace sallah bayan an salamce shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wato cewa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai allah subhanahu wa ta'ala وحده شي كدي لا شريك له باشي ده ابوكين تاريا له الملك دكان ملكي واتو نا الله سبحانه وتعالى وله الحمد هكا دكان يبو واتو ناغا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne game da dukkan komai yana ƙara da fadin cewa Allahumma ya ubangiji dama ni alima a faita babu wanda ya isa ya hana abinda Allah subhanahu wataala ya baka dukkan abinda Allah subhanahu wataala ya baka babu wanda ya isa ya hana shi yasa wato idan mutane da ce mutane za su dinga daukan su fahimci irin wasu hadisan ba zaka sha wahala a duniya ba abinda Allah ya kadarta maka dukkan yanda ake gumurzu babu wanda ya isa ya hana maka sai ya zo gare ka Hausa suke cewa zakaran da Allah subhanahu wataala ya nufe shi da jera ko da ana ruwan shurwa sai yayi jera shi to haka idan Allah subhanahu wataala ya nufe ka da alkhairi to babu wanda sai hana wannan alkhairin ya same ka haka cikin hadisi al-Qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala me yake cewa ya ibadi lala لو أن الأمة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا لا لا بشيبة لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك دكا وتوع الأمة ذا سحد أكنس أنفانك دكيد ونأب to bisi isa ba wato su amfanar da kai sai abinda Allah subhanahu wataala ya rube ya rubuta zai zo maka shine Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta shi yasa arzikinka sai ya zo maka duk yanda za a yi duk gumurzin da za a yi arzikinka da Allah subhanahu wataala ya yanka maka sai ya zo maka sai dai kai wata ranka yi gaugawa ka nemo shi daga hanyar haram amma da kai hakuri daga halal zai zo maka da kai hakuri daga halal zai zo maka ya ishe mu misali gashi nan ashabai da yawa Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi da ake rawaitawa ina ji zuwa ga Ali ne cewa ya zo yayi niyyar ya zo wani waje sai ya ba ma wani ya rike mishi wato taguwar shi ya shiga ne masallaci ko kuma ya shiga wani waje ya biya bukatar shi yake da niyyar idan ya huto zai ba ma wannan wani la'ada da ya huto sai bai gaban mutum kuma ya kunci wato da baibayin taguwa ya tsere shi ya dauke shi ke yaje sai da aka bashi kaza abinda aliyini zai bashi shi yaje sai da shi a kudin wani yaje yana nema sai ya gane shi a wajen wani mai sayar ce nawa yace wa sai da ma wannan yace a wani yanzu zai zo sai da mishi a kaza ce Allahu akbar abin da yake da niyyar ya bashi shi yaje sai da ya ciwo shi daga haram to ka gani haka arzikinka shi sannan shi arziki na mutum idan Allah subhanahu wataala tun kana ciki an kadarta maka duk abin da zai same ka shi yasa zaka gani wani ya huto yayi wurjancan nema shi kullun nema ba dare ba rana ba hutu ba komai kawai nema yake nema yake nema yake ko ya zo ya ringa ce maka shi nema yake yake samu ko kuma ya dauka yawan neman nan da yake shine zai sa wai ya samu dukiya da yawa shi kuma ba shi bane ba iya gurgudan wato yanda aka yanka maka ko baka cika yawan nema ba ka tashi dai ka dauki sababi iya gurgudo to sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka abin da ya kaddarta maka Imam Shafi'i yake cewa wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil anam arzikinka wato yi asannu ba zai rage maka arzikinka yi asannu misali kai ne ka huto da alhaja ka da dan tebur inka kana hutawa da safe lokacin da kake tashi ka tashi kana dan saye da sayarwarka to wannan ba ya rage maka arzikinka ba haka wala yasa yazidu fi rizqi ana wahala da zaka huto ka sha wahala kai ta nema kai ta kaza kai he kai kudi kai sai ka samu kaza to wannan ba ya kara maka ba dukiyarka can cikin ciki Allah subhanahu wataala an riga an rubuta wa Umar bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'i kinan duka wannan an riga ai kinan duk abinda kake nema kawa kai dai menene ka dauki sababi kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za ku yi dogaro ku yi tawakkali kamar yanda sunsu yake tawakkali da Allah subhanahu wataala ya arzuta ku, yake cewa tsuntsu za ta tashi ta dasa ya cikin ta kwalafu babu komi ta tahilima ta dawo mini cikin ta da marece a ciki. To haka kai ma dan adam da zaka yi hakuri kai dogaro ga Allah ka mai da lamarin ka ga Allah ka tashi ka huta nema Allah subhanahu wataala zai yalwata maka wato ya ciyar da kai. Kenan dole ya zamanto wato mutun kada ya sa wato abin da ya shahi dogon guri wato game da abin da ya shahi wato rayuwar shi shine yace wala yanfa'u zaljaddu min kaljaddi, haka baya wadatarwa wato game da abin da ya shahi ma'abocin wato rabo da yalwa idan ba Allah subhanahu wataala ne bai zamanto wato ya wadatar da shi, ko kuma idan ba Allah subhanahu idan Allah subhanahu wataala ya hana ka diyan da kake da yalwa ko da wannan ba zaka samu ba, duka abin da Allah subhanahu wataala wato ya baka shine zai baka. Bayan yake cewa summa wafattu, sannan wato wafat na tunda mun ce amla kitaba ce aka aika ma Muawiya, ke cewa Warraj bin al-Mughira shine yake fadi cewa da ya isko wato Muawiya yana shi ma yana umarni wato da wannan abin da wato ya rubuta mishi a cikin wato wannan risale. A ciki kuma a wani lafazi yake cewa kana yanha an qila wa qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana yana hani game da abin da ya shahi cece ku ci qila wa qala, an ce na ci kaza da kaza, kai idan ka dauki magana kawai daga nan ka je wata can an ce kaza bakka da tabbas. Shi mutum musulmi abinda ake so kullun a ringa kiyaye mishi mutuncin shi, idan ka ji wani abu daga bakin wani game da wani dan uwanka musulmi kullun kama dan uwanka zatan alkhairi, in shari'ar musulunci ake tabbaka ka zo kace wani kazari in baka da hujja ka mishi kazafi bulala 80 zamaka. Mu duba mu gani abin da ya shahi zina cha kai ya an zo da sheda nawa, sheda hudu duka wai saboda ni kare mutuncin dan adam, saboda abu ne wanda za a maka yayi tasiri wai ba a kai kadai ba, har iyan diyanka zai ma tasiri a kare muku mutunci. Kenan shine Allah subhanahu wataala ya dora irin wannan dokokin, idan da uku tabbas an ce wani yayi zinai haka ne kuma yayi ba a samu ba shaidu hudu sai kai kadai abinda kake bakinka ka kyale bakinka, idan ka zo kace kaza ne ko da gaskiya ne baka da hudin nan to bulala za ma kazafi ne kai bulala za ma kai, an tabbata hudin nan kuma su ma sun tabbatar da magana guda, to kun zai zamanto shi an kama shi da wannan laifi saboda a kare mutuncin al'umma da magana ka ji wani kaza daga an ce wani kaza shikenan ka dauka ka kai ma wani ka dauka ai wani kaza ne kana mishi kallon kaza alhali ba haka nan ba yake, idan ka ga wannan ka zalunce shi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani akan wannan, da kuma ida'atul mal tozartar da dukiya, dukiyar da Allah subhanahu wataala ya baka ka tozartar da ita, dukiyarka wadda Allah ya baka na farko sai an tambaye ka daga ina ka samu dukiyar kuma ina ka ciyar da ita, wannan babu wanda zai gushe gaban Allah subhanahu wataala face sai an mashi wannan tambaye, dukiyar da ka samu ina ka same ta kuma ina ka ciyar da ita. Abinda mutane ba su gane ba cewa wai shi yana da dukiya yana da arziki shikenan za a yi kokowa ya taimaka ma kokowa, kokowa kaga ba harka addini bace, za a yi harkar balo za a yi wani da kudin shi zai je ya dauko ɗan orchestra su hana unguwa barci, to kaga shi wannan ashad na murko kidi ne akai na murko ka cutar da al'umma, malamai suke cewa cutar da zakai wanda kama mutum ɗaya cuta fa daga cutar da al'umma, idan wani ya yahe ni bana yahe ba, idan wancan ya yahe wancan ba ya yahe ba, cutar da zaka ma al'umma gabaki ɗaya ta yi haɗe. Yanzu misali wanda zai zo ya kunna waka a shagon shi da dare ya hana mutane barci ya cutar da wasu, wani bai so ya ji waka ka cutar da shi ya ji ka zalunce shi, kuma tabbas sai an tsaya ka zalunce shi ka zalunce shi, to ina ga wanda shi kudin nashi da Allah subhanahu wataala ya bashi duke an ji ka same ta daga halal to ka ciyar da ita a haram sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka. Shi sai idan kana da dukiya sani ina zaka sata, ina zakka sata ka samu hanya alkhairi ka samu hanya da ake taimakawa musulunci wanda zakka basarakatul jariya wanda mun sani idan mutun ya mutu in qada anhu amaluhu illa min thalath sadaqatun jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihan yad'u lahu to sadaka mai gudana da kai kai ne kake da dukiya sai kai wakafi a masallaci sai da abubuwa ko akwai masallaci kai je ka so alqur'ani ka aishi akwai aramomi da yawa suke ta karatu suke ta muraja kai ne za a gina masallaci a unguwa kaje jikka hukun kaje ka hudunka kaso burjin siminti aka sa aka ko kuma aka sayo buhun siminti aka sa aka ko kuma makaranta aka kawo littattafai da yara za su karatu ko kuma kai zo ka gina musu aji ake ta karatu a ciki to matukar wannan kana da lada tana ta zuyi maka a cikin kabarin ko kuma da na gari waladun salihun ya dawo da ko kuma ilimi wanda ake amfani da shi wannan guda uku kenan dukiya idan Allah ya baka ka san inda zaka sa ta hanya ta daidai daga ina ka samu ta na farko kuma ina za ta shiga ina za ta shiga kaga gani mutane da yawa wasu akan hadarin cin riba da wani menene to ko aka baka lafiya ma duniyar mu ta yanzu duniyar yanzu ta yi zaman tawwa ka rasa ma yane yaki haram wani zai ce maka su haram in ma neman ta wai wani haram in ma wahalan nema gare kaga wadantana wai a kiyaye mata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kare dan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hani akan abin da ya shafi ida'atul mal wa kasaratus su'al da yawan roko yawan roko ko kuma kace yawan tambaya tambaya sawa'un ta zama zo tambaya kan abin da ya shafi al'amarin addini ko al'amarin duniya duniya shi yasa bara aka haramta ta shari'a shari'a haramun ne wannan barace barace a zo ayi ta bara in ba mutum ba ya shiga wata bukata talla mahalla sai ya je ya nema to wannan shari'a ta bada dama yana iya yaji ba irin ya kaskantar da kanshi ba kuma saboda shi mutum musulmi ba so ya kaskantar da kanshi musulmi mummuni ba kaskantar da bane ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu yanda yafi alkhairi ka je kai aiki da hannunka ka dinga ci da hannunka zaka ga mutum ya ko da kwani ka je kai to gani wai yazo wai a taimaka mishi kusurin shi ya kare ko kuma a taimaka mishi kaza da kaza wani sai ka gani wani la'alla da gaske ne bai da yana bukatar ne wani kuma kawai mutuwar zuciya ce mutane yanzu ka duba masallatai ya masallatai an sha kama mutane wanda zai zo ƙarya ce suke ce bulaguro zai yi kayan shi ma suna tasha nan aka kama wani an ce aje tashar da shi aka je kawai ya shige kwana ya tsaye to ka gani wasu kana so ka taimaka musu ma dalilin wannan yake sa ka kasa taimaka musu malamai wa'azi suke ana kaza ana kana ta rana juma'a can masallacin kanya an yi hudu ba akan abin da ya shafi barace barace da wani ne ana salantawa wani ya tashi kumoi a taimaka mana jama'a kowa yake kallon shiga irin su misali ne aka bada kamar tashi ne ya gwada mana ga misali irin shi wallahi a kusana wani mun an yi da sallah yake cin ga sunan wani irin mai ayyace musu functional yana ta mun turanci wala kaza ga sunan kaza da kaza da kaza lahin shi kana kawo gaza to ka gani shi musulmi ba so yin wannan haka a tambaya akan abin da ya shafi addini kare zaman to ka ringa tambaya abin da babu fa'ida abin da babu fa'ida ko kuma abin da shari'a ta yi shiru akan shi kai ka gon kwalo la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu hadina yunzalu alquran tubda lakum afallahu an to kinan dole zaman to kai ta ka tsantsan hatta abin da ya shafi addini ka ringa tambaya wanda zai ta amfana da kai tambaya wanda za ta amfana da kai in yaso abin da ya shafi duniya kuma shi ma yayi da bukata cewa la mahalla cewa mutun sai ya tambaya in yaso sai ka tambaya haka annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana hani game da abin da ya shafi huququl ummahat wato haƙƙin uwaye lafiya ma nan malam annabi da yace mata saboda mafi yawa malamai suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace uwaye mata ada saboda mata su suke da rauni la'alla hatta a gida zaka gani mutun wani yana wani laifi cha za a yi bari babanka ya zo a gaye mishi kuma ba wannan yake nuna cewa ba a su mahaifanka ubannu ya zamanto su kuma an tozartar da haƙƙinsu wannan ba haka bai ke ne haƙƙin uwaye dole ya zamanto mutun ya biya da haƙƙin uwaye ya kula akan abin da ya shafi uwayen shi saboda su ne sanadiyar zawwaka abin da ya shafi duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'dil banati da kuma abin da ya shafi binne diya mata wanda wannan a jahiliya suka kasance idan aka aihan musu mace sai ya zamanto dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ay yumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab yana ta tunanin so shi wai ita wannan da ya daukan ta zai yi haka akan wulakanci wajhuha Allah ya azabta shi akan wulakanci zai dauke ta akan kaskanci yayi gari yake kaskanta ci ko kuma yaje yayi rami ya binne ta kaga musulunci yayi wudu ma mata inci ina incin mata kaga babban inci a musulunci yake incin mata idan kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da abin da ya shafi wa'adin banati da kuma wa man'i wa hatin ya zamanto kai ya zamanto mi ake ce mishi marwaci ne bakka bada abin da ya cancanta ka bada abin da gashi na haƙi ne ka bada shi ya zamanto bakka bada shi kuma wa hatin malamai suka ce abin da baka zamanto ba kana ka cancanta a baka shi ka ringa kwaɗayin a baka shi kai marwaci ne abin da ya cancanta ka bada bakka badawa kuma kana kwaɗayin abinda baka cancanta ba a baka a baka an fahimta to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wannan mutum musulmi abinda yake haƙƙinka wannan ka nema a baka haƙƙinka abinda yake ka san sare ba haƙƙinka bane ba to ka bari a ba masu haƙƙi haƙƙinsu idan wannan shine abinda ya shafi addinin musulunci duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya yi hani wato game da su a gurguje dai mana kan wato gabar da hadisin da ya kawo mana wato abin da ya shafi wato wannan azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd kenan wannan wato shine mahallu shahid akan wannan sannan kuma a cikin hadisin zan magani bangaren imla'i ko halacci kenan akan aiki da abin da aka rubuta na hadisi idan an aika ma wani matakar wato shi wanda yake wannan ya rubuta in ya jiyo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma karbar labarin mutum guda kamar yanda mun gane shi akan abin da ya shafi mustalahul hadisi aiki da labari na mutum guda hujja ne game da abin da ya shafi hukunce-hukunce da aqida kamar yanda akwai littafi na Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya allafa cewa al-hadisu hujja bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam la alla matsaya daga nan wannan lokaci yayi kuma akwai hadari da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين